iya war kabane dan kuwana bakar fin kabane ba ilimin kabane alheri alnade ba iya war kibane yar uwata bakar fin kibane ba ilimin kibane alheri alnade Kapani lafia, kai kapani cheto, kai kapani komei, alheri alnane. Kai kapani alsiki, kai kapani iali, kai kapani salama, alheri alnane. Alheri alna, yafi komei kau, alheri alna.
Saboda alherinsa na je na dawo lafiya na yi ciwo mai sanani ban san zan warke ba saboda alherinsa gani na na warke garau-garau alherinsa na gaskiya mara iyaka ne wannan alherinsa gaskiya ba ta karewa Alheri saga santi, alheri saga dai, alheri sana, gaskiya ba ta karewa. Alheri sa, ya fishe ni daga hannun mugaye. Hallelujah, gaskiya na gode.
Alheri